Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Darul da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi, kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Laraba 3 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump, wanda a da yake yawan sukar kungiyar tsaro ta NATO, ya fara yabanta yayin da kungiyar ke shirin gudanar da taron ta a nan Washington. A yau Laraba ake sa ran majalisar kundin tsarin mulkin ƙasar Algeria za ta yi wani taro na tsara yadda za a sauya gwamnati bayan da aka tilastawa shugaba Bouteflika ya yi murabus. Sannan za ku ji yadda miliyoyin mutane suka yi fama da ƙarancin abinci sanadiyar sauyin yanayi, faɗace-faɗace da rashin daidaito a fannin tattalin arziki a sassan duniya.
Kanin labarin kenan. To, a yayin da yanayin tsaro ke ƙara munana a Najeriya, malaman addinai sun ce ya kamata a ba da ayyukan tabbatar da tsaro fifiko, saboda yanzu fa takai ake yi.
Ba wa tunanin a mana lantarki ko kuma hanya ba, mummuna tunanin yadda za mu san mu zauna lafiya har mu ci abinci, yanzu wuraren ba a bacci.
Za kuma a ji cewa an kori wani soja da aka tabbatar yana ɗaya daga cikin masu yin fyaɗe ma ƴan gudun hijira a yankin Borno. Kuma kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda na tafa da shirinta na dimokuraɗiyya a yau. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Yayin da kungiyar tsaro ta NATO ke shirin gudanar da babban taron ta a nan Washington, inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru 70 da kafuwa, shugaban Amurka Donald Trump ya fara yabon gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da sakatare janar ɗin kungiyar. A cewar shugaba Trump, an samu gagarumin ci gaba ta fuskar raba daukan ɗawainiyar kungiyar a tsakanin mambobinta 29 masu cin gashin kansu.
Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up it at levels
that they've never. Wanda yake yawan cewa ana kwarar Amurka kenan yake cewa kowa ya amince zai kara irin gudunmawar da yake bayarwa, kuma za su yi ƙarin ne irin wanda ba su taɓa yi ba. Sai dai shugaban na Amurka, wanda ya yi wannan bayani yayin da yake karɓar bakuntun sakatare janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg, ya soki ƙasar Jamus, inda ya ce ba ta taɓa ba da kasan da ya kamace ta ba. A nasa ɓangaren, Stoltenberg, wanda Trump ya yaba, ya nuna godiya ga shugaban na Amurka kan yadda ya jajirce wajen ganin an raba ɗawainiyar tafiyar da kungiyar. Sai dai mai sharhi kan hulɗar ƙasa da ƙasa na Majalisar Atlantic Council da ke nan Amurka, Mark Simakowski, ya ce irin kalaman da shugaba Trump ya yi a baya ya rage kungiyar ta NATO kwarjini a idan abokanan hamayyarta.
An American president questions the value of the NATO alliance are enemies.
Ya ce idan shugaban Amurka ya dasa alamar tambaya kan gamayyar ƙasashen da suka haɗa NATO, maƙiyanmu da ke Moscow da Beijing za su fara tunanin kai hari kan ƙananan mambobin kungiyar da shugaban yake yawan suka a matsayin waɗanda ba su cancanci samun tsaro daga NATO ba. A baya dai shugaba Trump ya taɓa nuna rashin muhimmancin kungiyar tsaron ta NATO, inda ya kwatanta ta a matsayin wacce yayin ta ya wuce. A yau Laraba ake sa ran majalisar ɗinkin, wato majalisar wakilan Amurka, wacce ke ƙarƙashin rinjayen 'yan Democrats, za ta kada ƙuri'a kan samun ƙarfin ikon da zai ba ta damar mallaka cikakken rahoton bincike da aka gudanar kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaɓen shugaban Amurka na 2016 daga kwamitin Robert Mueller na musamman da aka kafa domin wannan bincike. Sannan za su nemi samun ƙarfin ikon mallakar bahasin da wasu shaidu biyar suka gabatar a gaban kwamitin a lokacin da Mallam yake bincikensu. A ɗaya ɓangaren kuma, wani kwamitin majalisar ta wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ya aikawa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar White House takardar gayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikirarin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi cewa wasu manyan jami'an gwamnatin Trump sun baiwa wasu mutane 25 bajin da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron ƙasa. Waɗannan mutane 25 a cewar bayanai an ƙi amince musu ne da su samu wannan dama a baya, saboda wasu dalilai marasa daɗi da jami'an gwamnati masu tantance ma'aikatan gwamnati suka gano a kansu. A jiya Talata, karamin kwamitin majalisar mai kula da fannin sauye-sauye ya aika wa da Karl Klein takardar gayyata bayan da aka kada ƙuri'a da kowa ya bi jam'iyyarsa, inda mambobin kwamitin 22 suka amince da gayyaci Karl, yayin da mutum 15 suka nuna akasin hakan. Jim Jordan, wanda ɗan Republican ne kuma mamba a kwamitin, ya soki wannan mataki, inda ya ce wannan wata kullele ne, ya ce da 'yan Democrat suka shirya. Shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya yi murabus daga mukaminsa. Aji mukamin nasa na zuwa ne bayan da ma'aikatar tsaron ƙasar ta yi kira ga daɗaɗɗen shugaban da ya sauka cikin gaggawa bayan makonni 6 da aka kwashe ana zanga-zangar neman sauyin gwamnati. Ɗaruruwan mutane sun yi dandazo a wani dandali da ke tsakiyar Algiers, babban birnin ƙasar, suka yi ta nuna farin cikinsu kan wannan mataki da shugaban ya ɗauka. A yau Laraba ake sa ran majalisar kundin tsarin mulkin ƙasar za ta yi wani taro na tsara yadda za a sauya gwamnati. Bisa tsarin dokar ƙasar ta Algeria, kakakin majalisar dokokin ne zai zama shugaba na wucin gadi, inda za a ba shi wa'adin kwanaki 90 ya shirya sabon zaɓe. Majalisar ɗinkin duniya ta ce sauyin yanayi, faɗace-faɗace da rashin daidaito a fannin tattalin arziki sun haifar da matsanancin ƙarancin abinci ga mutum sama da miliyan 113 a sassan duniya a shekarar da ta gabata. Rahoton da take fitarwa a duk shekara kan matsalar ƙarancin abinci, hukumar samar da abinci da kula da harkokin noma ta FAO ta gano cewa ƙasashe 53 na fama da ƙarancin abinci. A gaba-gaba a jerin ƙasashen, ƙasar Yemen ce a farko, sai Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sai kuma Afghanistan, kamar yadda rahoton ya nuna, wanda har ila yau ya yi nuni da cewa shekarar 2018 ita ce ta uku a jere da adadin mutane da ke fama da matsalar ƙarancin abinci yake haura miliyan 100. Ko a ƙarshen watan Fabrairu da ya gabata, shirin nan na samar da abinci da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya na WFP ya ayyana waɗannan matsaloli na sauyin yanayi da faɗace-faɗace a matsayin dalilan da ake fargabar za su ƙara jefa al'ummar Sudan ta kudu cikin yanayi na ƙarancin abinci, a cewar Henry Peruso, kakakin shirin na WFP.
At the height of the lean season in July, and 60% of the population will be
nan da watan Yuni mai zuwa, akwai yiwuwar kashi 60 cikin 100 na al'ummar kasar ba za su samu tabbacin inda za su samu abincin da za su ci ba a nan gaba. Hukumar ta samar da abinci da kula da harkar noma ta FAO ta kara da cewa mai yiwuwa adadin 'yan gudun hijira da bakin haure ya karu a duniya idan har rikicin siyasar kasar Venezuela ya dore. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce za ta ƙara neman jinkirta shirin ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai domin a bai majalisar dokokin ƙasar isasshen lokacin da za ta amince da tsarin da ƙasar za ta bi wajen janyewa daga ƙungiyar ta EU. Zuwa yanzu sau uku majalisar tana watsi da tsarin da May ta gabatar bayan shekaru 2 da ta kwashe ana tattaunawa da ƙungiyar ta tarayyar Turai. May ta ce tana ƙoƙarin ganawa da shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Jeremy Corbyn domin su cimma matsaya kan wani tsari na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai wanda 'yan majalisar za su amince da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, ganin yadda wasu miyagu ke ta kakkama 'yan Najeriya sai an fanshe su da kuɗi tsababa, wata haɗakar malaman addinai ta ce kai amma jingine batun bunƙasa sauran harkokin rayuwa a mai da hankali kan warware matsalar tsaro tukunna. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Kama daga yankin Takum kai har ma zuwa zin a arewacin jihar Taraban, wannan matsala na neman gagarin kundila, inda a yankin Lau lamarin ke neman kawo ruɗani a tsakanin al'ummar yankin. Batun da yake haɗakar ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta kan rubuta wata takardar koke ga hukumomin tsaro a jihar domin kawo ɗauki. Rabaran Fada Sunday Muke Patrick da ke cikin shugabannin ƙungiyar Kiristocin ta Najeriya kan a jihar ya kobena abubuwan da ke faruwa a yankin na Lau da kuma Takun da abin takaici.
Sunana Reverend Father Sunday Muke Patrick, chairman na kan local government Taraba State. Wannan kira kira ne ga jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da gwamnatin na Taraba State, kira ne wanda ya shafi rayukan jama'a, mutane maza da mata, kira ne ba domin na addini ko kuma na addinanci ko kabilanci ba, domin shi abubuwan da ke faruwa a yankin mu na local government ya shafi Krista, ya shafi Musulmi, ya shafi har ma masu safi. Mu a matsayin mu na kungiya na addini na kan mun ga abu yayi zafi yayi kuma yawa. Mu wallafa mun rubuta daya daga ciki, mun zo mun gan cewa wannan kashe-kashe kame-kame da ake yi, wato ɗauke mutane kidnapping kenan, pastoci da yawa an ɗauke su an biya diya, kuma yanzu an suke su suna walwala a gidajensu. To mun ga wannan abun yayi gaba-gaba, mayaka masu neman dukiyar mutane da rayukan mutane su ana ajeji, muna roƙo su jami'an tsaro da tarayya da Taraba State a shigo a dani wannan lamari domin cin mu samu zaman lafiya a yankin mu.
Shi ma da ke tsokaci kan wannan batun Imam Umaru na haɗakar majalisar musulmi a yankin Lau ya ce dole gwamnati ta tsaye, su kuma al'umma su bada nasu guduma da mu yaki da wannan matsala ta satar jama'a ana garkuwa da su da neman kudin fansan.
Muka rubuta takardar nan insha Allah sannan ku kuma muka nemi gudun ku ga duniya a zo a taimake mu. A yanzu haka mun magana area mu da muke dai muna fatan gwamnatin jiya ita ce take kusa da mu. Ita ce ya kamata kuma ta lura da mu domin mu talakawanta ne, ita muka sawa ido. Sannan kuma kafin aje a wuce ga gundun tarayya ta sama na ido sosai domin wurin yanzu yana zaune ba wa tunanin amana lantarki ko kuma hanya ba. Mu muna tunanin yadda zamu yi sambu mu zauna lafiya har mu ci abinci, yanzu wuraren ba a bacci. Kowane mutumin da yake wurin ko shi musulmi ne ko shi kirista ne ko shi kuma wani yare ne a area Lau dai ba ma bacci, ba wai ya shafi kabila ɗaya ko kuma addini ɗaya. Duk mutumin da yace wani sashi ne yana magana ce ta son zuciya.
To ya kome hukumomin tsaro ke yi domin dakile wannan matsalar? SB David misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya kobe na irin matakan da aka dauka.
Mutane suna tafe da tsoro. Shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tura jami'an tsaro a cikin dajuka na wannan wuri don kuma samun bayanai masu kyau, kuma ta da irin aka muka yi nasarar cece mutanen da muke tuhumar su wanda su ne suke kawo kame suna kakkama mutane a wannan wuraren. So mun same su da dan dama, sannan mun samu makamai a hannunsu. Yanzu da nake maka magana suna sare.
Kamar yadda al'umma ke nunawa a ƙasa da mako guda, fiye da mutum 20 ne 'yan ina da kisan suka sace suna garkuwa da su, lamarin da yanzu ya jefa iyalai da kuma 'yan uwa cikin zulumi da kuma ban tausayi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Haka dai kuma a gaida Ibrahima daga batun matsalar tsaro kuma sai ta fitsara a jihar Borno, inda a 'yan kwanakin nan aka yi ta samun rahotannin aikata fyaɗe ma 'yan gudun hijira. Wata kotun soji ta musamman ta tabbatar da laifin aikata fyaɗe kan wani sojin sama, don haka ta zartas masa da hukuncin kura baya ga sauran matakan ladabtarwa. Ga wakilin Haruna Dauda da cikakken rahoton.
Wata kotun soja na musamman da ake kira Special Court Martial da ke da zama a garin Maiduguri ta yanke hukuncin koran wani jami'in sojan sama da zargin wa wata yarinya 'yar shekaru 14 fyaɗe. Wannan kotun soja na musamman din karkashin shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan saman da ake kira Flight Lieutenant Matis Inwaran, wanda kuma dan asalin jihar Imo ne, da yin lalata da yarinyar nan 'yar shekaru 14 da kuma ta kasance 'yar gudun hijira da ake kira Zara Ali. Kotun ta ce wannan yarinya 'yar gudun hijira ne da tafto daga garin Marte da kuma suke samun mafaka a garin Maiduguri tare da iyayenta a sansanonin 'yan gudun hijirar nan da ake kira Bakasi Camp, kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da 'yan uwanta a nan baya-bayan gari, inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkaninsu su kwanta. Daga bisani ya tsame wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe, yayin da wasu sojoji 'yan uwansa suka bada shaidan aukuwar hakan, yayin da kuma asibitin da ake kira International Rescue suka tabbatar da cewa wannan yarinya fyaɗe aka yi mata. An yi haifi Flight Lieutenant Umar Ramne a 1980, wato ranar 17 ga watan Mayu, ya kuma yi aikin soja a wurare daban-daban kafin daga bisani a turo shi zuwa garin Maiduguri, inda ya kasance shugaba da kulawa da wannan yanki da ake kira Dalwa, wanda ya ba wannan yarinya fyaɗe. Ɗaya daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira Captain Aminu Mai Ruwa kenan ya karanta irin laifin kan da aka zargi wannan jami'in sojan da shi, da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci. Kamar yadda shugaban kotun da ake kira President of the Court Major General Yakubu Auta ke karanta masa kamar haka:
This special court martial hereby sentences you fly like an NIA 1 now 3771 as follows: Count 1,
Yace wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai Martin Sumoyaram hukuncin kora daga aikin soja har yanzu kuma an rage maka mukami daga matsayinka na flying lieutenant zuwa flying officer. Wato shekaru uku za ka kasance ba tare da samun wani girma ba. Kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewar wannan jami'in sojan koli kamar yadda kunnin shari'a ta nadar. Wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma ake zaune na girgiza kai na nuna alamun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci. A gaban wannan kotun soja na musamman da ya haɗa da manyan janarorin sojan guda uku haɗa da shi kansa shugaban wannan kotun Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gani ga wani a kuma gaida Haruna yanzu kuma ga Madina Dauda da shiri na gaba.
Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. Hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF taiwa Najeriya gargadi cewa tai taka tsantsan da yadda kasar ke bi da harkar tattalin arzikinta in ba haka ba ta shiga halin cin bashi. Za mu yi nazarin wannan batu a shirin namu na yau. A daidai lokacin da babban bankin Najeriya ke cewa asusun kasashen waje da Najeriya ke da shi yanzu ya kai dalar Amurka biliyan 44.1 a ƙarshen watan Fabrairun wannan shekara. Sai ga gargadi da hukumar bada lamuni ta duniya ke cewa kasar ta kiyaye yadda take sarrafa tattalin arzikin nata wacce halin yanzu take nuna alamun farfadowa domin kar mu kare da cin basussuka ganin cewa har yanzu Najeriya tana cin bashi wajen aiwatar da kasafin kuɗin da take yi duk shekara. Na tambayi kwararre a fannin tattalin arziki Yushau Aliyu ko menene wannan gargadi da IMF ta yi yake nufi. Sai ya ce
tunda bai gyara kayanka bai zama sokin maraba ba to yana da kyau su mahukunta wanda suke dokoki ke hannunsu su kalli abun da idan doka sannan kuma amfani da masana a duba yanda ake karbo bashin saboda kullum akai maganan bashi za a kalli abu biyu ne. Na farko za a kalli yawan mutanen kasan da yawan bashin, za kuma a kalli yawan dukiyar kasan da yawan bashin, za kuma a kalli irin kamfanonin kasan da kasuwancin da kasan take yi da yawan bashi. To kullum kowane irin ma'auni aka dauka to zaka ga cewa idan an dauke shi to za a fahimci yanda tattalin arzikin yake. Saboda haka mahukunta a yanzu suna da hujja sannan kuma mu da muke sharhi muna goyen bayan su akan wannan magana.
To menene ma'anar cin bashi domin a aiwatar da kasafin kuɗin bana domin majalisa ta fara muhawara ne akan kasafin kuɗin shekara 2019 a lokacin da ta bayyana wannan fargaba.
Wato dole ne ba kasafin kuɗin da ba za a karɓi bashi ba amma irin bashin da za a karɓa shi ne saboda bashin ya kaso kusan kashi uku ne. Akwai abin da ake ce mishi multilateral wanda ake karɓowa a manya-manyan ƙungiyoyi na kuɗi, akwai kuma bilateral wanda ake karɓowa a cibiyoyin kuɗaɗe na ƙasashe kamar misali bankin China, za ka je bankin China ka karɓo kuɗi ko kuma ka je Islamic Development Bank karɓo kuɗi ko kuma ka je Africa Development Bank karɓo kuɗi. To duka waɗannan basussuka ne. To kuma akwai basussuka na gwamnati wanda za ta karɓo ne domin ta gabatar da aiki irin na gwamnati, sannan akwai basussuka irin na 'yan kasuwa a ciki za ka ɗauki kamar Dangote wanda zai je kasuwan kuɗi ya karɓo bashi misali a Bankin Duniya domin ya gina kamfanin siminti. To akwai basussuka da ake karɓowa na 'yan kasuwa don zuba jari waɗannan direct suna samar da ayyukan yi sannan kuma ba a da matsala sosai saboda za a je a nemo kuɗaɗe ne da su kuma a biya kuɗaɗe. To amma duk waɗannan basussukan da suka karkasu abin da yake akwai shine ƙasashe daban-daban kowace irin ƙasa tana da irin tarihinta tana kuma da irin tarihin matsalolin bashinta. To a yau 2019 shekara 60 kenan da Najeriya ta fara karbo bashi, ta kuma karbo bashin farko ne a 1959 inda ta karbo dala miliyan 28 din nan tun kafin kasan wato ta samu man fetur ne. A lokacin ana shirye-shiryen yancin kai aka samu su kuma aka zuba su galibi a titunan jirgin kasa saboda a zabarar da zirga-zirgar mutane da kasuwanci da kuma taimaka ma tattalin arzikin kasan, wanda wannan bashi ya tasiri sosai.
Shi ma shugaban kwamitin bashi da lamuni na Majalisar Dattawan Najeriya, Senator Shehu Sani, ya yi nazari akan yawan basussuka da ke kan kasar da kuma yadda kasar ke sarrafa basussukan domin amfani wajen gina kasa, inda ya yi nazari yana mai cewa
akwai yiwuwar za a ƙarce wani bashi, amma mafi yawancin bashin nan da za a ci a nan gaba na abu guda biyu da zuwa uku, na bangaren jirgin kasa da kuma bangaren hanyoyi da za a yi da kuma a wurin saukan jiragen ruwa a can kudancin Najeriya. Halin yanzu dai da muka gayyaci ministan sufuri Rotimi Amechi da muka buƙaci ba mu bayani akan me yasa har yanzu gwamnati bata fara aikin jirgin ƙasa tsakanin Port Harcourt zuwa Maiduguri wanda zai bi ƙasashen Ibo da kuma zuwa arewa masu gabacin ƙasar nan. Shine ya gaya mana cewa gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi wannan hanyoyi na jirgi, musamman ma yanzu tunda an ci bashi aka yi hanyar jirgi na Lagos zuwa Ibadan, to za a yi daga Ibadan zuwa Kano wanda zai bi ta Kaduna da kuma cikin Niger. Saboda haka ya kiyasta cewa Najeriya na buƙatar kuɗi kamar dala Amurka biliyan 12 da miliyan 900, sannan a yi hanyar jirgi tsakanin Port Harcourt zuwa Maiduguri, don kuma aka sa har da wanda za a yi daga Ibadan zuwa Kano da kuma sauransu, to ƙarshen ta kuɗin zai iya kai dala Amurka biliyan 18-19.
A duk lokacin da aka yi kasafin kuɗi kamar yadda aka yi wannan yanzu na shekara 2019 nan, dole ne sai an ciwo bashi?
To a su inda suka yi kasafin kuɗin sun nuna cewa shi arzikin kuɗin da muke samu na shiga na ƙasa da kuma na wurin sayar da man fetur ba zai isa a iya yin ayyukan gwamnati gaba ɗaya ba. Saboda haka za a yi amfani da ɓangare biyu wurin cike wannan gurbi. Na farko za a ciro bashi da za a dinga biya a hankali. Na biyu kuma za a yi amfani da kuɗin da aka ƙwato wurin barayi da suka sace suke gwamnati a shekarun baya. In aka yi amfani da waɗannan guda biyu a irin nasu tunanin za su iya a cike wannan gurbi kuma gwamnati yin ayyukanta. Amma abin da yake damun mu a halin yanzu shine yau fiye da shekara 16-17 kenan da Najeriya ta fita daga cikin kangin bashi, wanda a lokacin nan shi shugaban ƙasa Obasanjo ya yi amfani da kuɗin da ake da shi ya biya bashin Najeriya, bayan haka kuma ya samu mana afuwa na bashi. To a wannan lokaci bashinmu na ƙaruwa wanda ya kai mu har zuwa biliyan 22 zuwa 23. Duk da yake dai idan ka gwada sauran ƙasashen Afirka da wanda suka kusa da mu arziki da wanda ba muka fi arziki, za a iya cewa ba mu ci bashin da suka ci ba. To amma dai in aka ci gaba da cin wannan bashi, to ƙarshen ta za mu kai wurin da ba za mu iya fita ba. Idan aka duba bashin gwamnatin tarayya, bashi ne wanda mafi yawanci kamun a ci za a duba ga abin da ake so a yi da shi ga kuma inda za a biya. To abin da yake damu yanzu shine inda jihohi da gwamnoni suke aiko mana takarda ta wurin shugaban ƙasa da cewa su ma suna son su ci waɗannan basussuka, wanda kuma mu a ganinmu da yawa idan aka duba za a ga cewa kamar dai da na anshi wannan chairman na committee din a cikin shekaru 25 da suka wuce mafi yawancin kudaden da jihohi suka ansa da sunan bashi da sunan mutanansu, babu ayyuka da za a ci yayi daidai da wannan kudin. Sun ashe wannan kudade ne, sun laba tsakaninsu, kuma sun tafi, kuma sun bar ma jama'ansu bashin da su kansu mutanen da suke yanzu ina ba za su iya biya ba sai ƴaƴansu ko jikokinsu.
To iyakacin abin da lokaci ya bamu daman kawowa kenan. A madadin ƙwararre a tattalin arziki Yusha'u Aliyu da Sanata Shehu Sani waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.
Gai da Mudassir yanzu kan ga Mahmud da labaran duniya an manfa a takaice.
Ibrahim, yayin da kungiyar tsaro ta ne take shirin gudanar da babban taron ta a nan Washington inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru 70 da kafuwa, shugaban Amurka Donald Trump ya fara yabon gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da sakatare janar ɗin kungiyar. A cewar shugaba Trump, an samu gagarumin ci gaba ta fuskar raba daukan ɗawainiyar kungiyar tsakanin membobinta 29 masu cin gashin kansu. A yau Laraba ake sa ran majalisar wakilan Amurka wacce ke karkashin rinjayen 'yan Democrat za ta kada kuri'a kan samun karfin ikon da zai bata damar mallakar cikakken rahoton binciken da aka gudanar kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016 daga kwamitin Robert Mueller na musamman da aka kafa domin wannan bincike. Sannan za su nemi samun karfin ikon mallakar bahasin da wasu shaidu biyar suka gabatar a gaban kwamitin a lokacin da Mueller ɗin ke binciken su. A dai bangaren kuma, wani kwamitin majalisar ta wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ya aikawa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar White House takardar gayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikirarin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi cewa wasu manyan jami'an gwamnatin Trump sun baiwa wasu mutane 25 bajin da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron ƙasa. Waɗannan mutane 25 a cewar bayanai an ƙi amince musu da samun wannan dama a baya saboda wasu dalilai marasa daɗi da jami'an gwamnati masu tantance ma'aikatan gwamnati suka gano a kansu. Shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya yi murabus daga mukaminsa. Aje mukamin nasa na zuwa ne bayan da ma'aikatar tsaron ƙasar ta yi kira ga daɗaɗɗen shugaban da ya soka cikin gaggawa bayan makonni 6 da aka kwashe ana zanga-zangar neman sauyin gwamnati. Ɗaruruwan mutane sun yi dandazo a wani dandali da ke tsakiyar Algiers, babban birnin ƙasar, suka yi ta nuna farin cikinsu kan wannan mataki da shugaba Bouteflika ya ɗauka.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jan Ellison, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hanzu.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.